أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله. Yau Juma'a 10 da watan Rajab shekara ta 1446 Hijiriyya, wanda ya dace da 10 da watan 1 shekara ta 2025 Miladiyya. Za mu ci gaba da karatu cikin littafinmu mai tarin albarka Al-Jami'u Sahih na Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Wannan shine darasinmu na 177. Zan mu tashi cikin kitabu tahajjudi. Kitabu tahajjudi babe na 22 cikin wannan littafi mai albarka Al-Imam Al-Bukhari ke cewa babul mudawama ala rak'atayil fajr. Baban da yake bayanin dawwama akan rak'atayil fajr. Hadisi na 1159. Al-Imam Al-Bukhari ke cewa haddathana Abdullah ibn Yazid, haddathana Sa'id huwa ibn Abi Ayyub. قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت عائشة تكي تيوا صلى النبي صلى الله عليه وسلم على إشاء النبي صلى الله عليه وسلم يا صلى الله صلى الإشاء ثم صلى ثمان ركعات صلى يصلى تركع غدا تقص وركعتين جالسا ركع غدا بي أزمني وركعتين بين النداءين ركع غدا بي سكان كلا صلى دا إقامة ولم يدأهما تنانه ركعتين الفجر tace wa lam yada'ahuma abadan annabi bai ta'o barin su ba har abada a cikin wannan hadisi al-Imam Muslim ma ya huddo shi a hadisi na 1724 al-Imam yake cewa fihi ta'akkud rak'atayil fajr abinda ya shahi tarjuman mu da baban da ake magana cikin wannan hadisin an mana nuni akan ƙarihin rak'atayil fajr cewa masu ƙarhi ne wa annahuma min ashrafi at-tadawwu suna daga cikin mafi nafiloli masu tsada masu tsananin daraja shi yasa tace walam yada'ahuma abadan annabi bai ta'o barin su ba limuwazabatihi alaihima sabadda nace washi annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi wa mulazamatuhuma lahu da kuma lazumta su da yayi wa indal malikiyya khilafun hal hiya sunnatun am min ar-ragaib wajen malikiyya sun yi sabani shin tana daga cikin sunna ko kuma tana daga cikin ar-ragaib sunna daban raga'ib bisa kai ba sunna ƙarhi amma sun yi nafila shi yasa kaga suna cewa malaman malikiya rak'atayil fajr min ar-raga'ib wa fihi ma fadlun azim rak'atayil fajr tana daga cikin ar-raga'ib suna bambance a tsakanin raga'ib duka dai cikin baban nafila ne yace fa sahihu indahum annaha sunna sahihiyar magana a wajen malaman malikiya cewa rak'atayil fajr sunna ce kamar da yake cikin al-ma'una na al-imam al-hafiz ibnu abdul bar littahin abin nan kai al-qadi abin nan abdul wahhab qadi abdul wahhab Allah mashi rahama shi yake da littahin al-ma'una annaha sunna cewa ita sunna ce huwa qauli jama'atul ulama kuma ita ce magana jama'a da dama ta cikin malamai a usulul fiqh duk wani abin da hanyoyin da ake bi a tabbatar da cewa kaza sunna ne shine kasance annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawwama akan shi bai yi umarni ba umarni na wajibci akan shi rak'atayil fajr tana daga ciki sunna ce mai ƙarhi saboda nacewar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi akan ta bai barinta ko bulaguro ko a gida ita da wutiri wa zahaba al-hasan al-basri ila wujuba hasan al-basri ya tahima kan cewa wajibi ce kamar yadda yake cikin musannaf na ibnu abi shayba cikin kitabu salatu babun fi rak'atayil fajr ya tahikan cewa wajibi ce huwa shazulla asala lahu da magana ce shaziya batta da asali al-imamu daudi haka ya hikarto bai tabbata ba daga aisha take cewa fil hadr wala fi safar ko bulaguro ko a gida tace warkataini jalisan raka'o'i guda bi a zamane haza fa'alahu fi ba'dil ahwal li bayanil jawazi yace wannan nafil fil na tace yana yi guda bi a zamane mu duba cikin hadisin da kyau cewa tayi warkataini jalisan da wasu raka'o'i guda bi a zamane yace to azamnan ba kullun bane ba yayi su ne dan nuna wa mutane halacci yace fal mustaqri min halihi anna lutra kana akhiru salatihi abinda aka yi sani a halayen annabi sallallahu alaihi wasallam wutri ita ce karshen sallar shi fa fi muslim yazo cikin sahihi muslim kana yusalli min al-layl hatta takun akhiru salatihi al-wutr annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallolin dare sai ya kasance wutri ita ce sallar shi ta karshe a cikin dare yana nuni kamar da al-Imam al-Baihaqi yake cewa ala tarkiha ba adal witri wa kada amara bi annaja akhir salatina witri yace annabi ya umarce mu sallallahu alaihi wasallam mu sanya sallolin mu a karshe karshen dare su zama na sune witri sallolin dare kenan wannan dai aikata bayan yayi witri kuma yayi wasu nafil filu daban guda biyu wannan ba kullun bane yayi ne dan saboda bayanin cewa ya halitta yin hakan kin abu na gaba ya inganta akan fararaka atayil fajr da darajarta cikin sahih muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa rakatul fajr khairu min ad-dunya wa ma fiha rakatul fajr sun hi duniya da abin da yake cikin su a wani lafazi cewa huma ahabbu ilayya min ad-dunya wa ma fiha na hisan su sama da duniya da abin da yake cikin ta rakatul fajr hadisin a sahih muslim duka wannan farala da darajar rakatul fajr haka al-imam ahmad da abu dauda sun rawaito la tad'u rakatul fajr wa law taratukum al-khailu kada ku bar rakatul fajr koda da wakai suna kore da ku ko a yaki ake da wakai suna kore da ku kada ku bar rakatul fajr wannan yake nuna karhin wannan kinta mustahabbancin ta kasancewa ta sunna ce mai karhi a hadisin as-sunan abi daud da al-imam ath-thahawi cikin mushkilul ahsan malamai sun yi sabani fil waqtil ladzi yaqdi fihi min fatatuhu wanda zai rama ta lokacin da aka ce ka rasa rakatul fajr yaushe zaka rama ta mafi maganganu ganu shahararru cikin maganganun Shafi'i cewa mu'abbadan walau ba'da subhi ko da yaushe ne har bayan sallar asuba zaka iya rama ta ita ce magana aba'u da dawus a wata ruwaya ta ibnu umar da abi malik haka ya hikaito ibnu battal ya hikaito daga mafi yawaicin malamai a cikin sharhin shi na sahih al-bukhari wa qala da'ifa wasu jama'a suka ce zai rama ta bayan rana ta hutu idan ya rasa ta ya bari sai rana ta hutu sai ya rama ta an rawaito wannan daga ibnu umar da qasim ibnu muhammad ita ce magana auza'i da ahmad da ishaq da abi saur haka ruwaya buwaidi daga shafi'i ta tabbatar wa qala malik da malik da muhammad ibn al-hasan suka ce yaqdihi ma ba'da al-fajr ba'da dhulu'i in ahabba zai rama su bayan rana ta hutu idan ya so kamar yadda malik ya faɗa cikin al-istizka da ikhtis mukhtasar khilafiyat al-baihaqi wa qala abu hanifa da abu yusuf yake cewa la yaqdi imam fatu wanda suka kubuce mushi ba zai rama ba walaysa bi manzilati rutir bisa kai matsayin wutiri ba shi abu hanifa a mazhabin shi haka ya tahi cewa ba za a rama su ba indal malikiya man dakhala al-masjida wa qala asbaha sallaraka atayil fajr faqat wakila ba'da tahiyya a wajen malaman malikiya suka ce wanda ya shigo masallaci asuba tayi ya sallaci rakatul fajr kadai ba sai yayi tahiyatul masjid ba wasu suka ce zai gama da tahiyatul masjid walau raka fi baitihi fa fi ruku'ihi ruwayatani idan a ce yayi su a cikin gidan shi rakatul fajr kuma ya zo masallaci ba ya salla ba cikin su akwai magana biyu wanda mai izziya ma ya hikaito su an yi sabani wanda ya raka a ce su a gida in ya taho shin zai sake su ko kuma zaman shi zai fi tuma fi ta aina ha kaulana cikin maganar da za a ayyana a malikiya an yi magana biyu tana cikin az-zakhira ta al-imam al-qarrafi man lam yusallihi ma wa adraka al-imam fi salati subhi wanda bai sallace su bai samu liman a cikin sallar asuba bai rakata al-fajr bai zo masallaci kuma liman yana cikin sallar asuba ko kuma an tsaye da sallah akan shi to wannan gurin yace kimata alaihi fa qala da'ifa wasu jama'a suka ce la salata illa al-maktuba ba zai sallah komai ba kawai shiga farillan an rawaito wannan daga Umar da dan shi da Abu Hurairah wannan ita ce magana Shafi'i da Ahmad da Ishaq da Abu Saur cewa daga ya tarru kawai in an ta da sallah bai baraka ta da fajr ya shiga sallah wannan sallah farilla wa fihi qawlin sani akwai magana ta biyu cewa zai sallace su a cikin masallaci liman yana sallah ya gaugawa ya yi su ya tarda liman an rawaito wannan daga Abdullah dan Mas'ud sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin al-Awsat na Ibn al-Munzir ya kai kaishi haka al-Imam al-Auza'i da Sauri suka faɗa sai dai sun ce in ya ji tsoron raka'o'in duka biyu za su kubuce mishi na asuba to kai ya sallace su ya shiga tare da liman ayi farilla wa in tami abi idraki raka'a saniya in kuma yana kwadayin ya ga alamun zai samu raka'a ta biyu ya samu liman to ya sallace su sannan ya tarda liman Abu Hanifa yake cewa illa an qala la raka'a ma fil masjidi ba zai sallace su ba cikin masallaci kada yayi su cikin masallaci ya tsaya can wajen masallaci yayi su haka yake cikin al-hidayah fi fiqhul hanafiyya wa qala malik malik yake cewa inda khala al-masjid fa la raka'a ma wa laylu khulma ahu fi salah ga maganan malik nassin ta cewa idan ya shiga masallaci kada ya raka'ance su in liman ya shiga sallah kawai ya shiga sallah tare da liman wa in kana kharij al-masjid malik yace ko wajen masallaci yake kada ya me yasa saboda la salata ba la kimatu salati ba la salata illa al-maktuba wa lam yakhfa anna an yafutahu imamu bi raka'a fa la raka'uhuma idan kuma yana ganin ijmal liman ba zai riga shi ba da ko raka'a daya zai yi su dan ya ga liman kin masalan ya kamo ta dogo sura zai iya yin su har ya tar da liman bai rasa ko raka'a daya ba to ya raka'ance su sai ya tar da liman wa in khafa an tafutahu alula idan kuma yana jin tsoron raka'a ta farko su ta kubuce mishi to nan ma ya shiga sallah yayi sallah tare da su ya bar raka'a ta al-fajr summa yusallihu ma sannan ya sallace su in ahabba ardu al-shams in ya so bayan rana ta huto sai ya sallace su wannan ita ce fatawa ta al-imam malik kuma ita ce aqrabu ila sawab na gaba man zanna an al-fajr dala'a raka'ahuma wanda yake zatan cewa al-fajr ya huto الفجر يا هتو تو شيما نن يركع انچي سي هيا ركع انچي سو ثم علم انه ركعهما قبل طلوعه عادهما sannan sai bayyana gare shi cewa ashe rakata al-fajr kinnan da yayi al-fajr bai huto ba to wannan ya sake su zakarahu fil mudawwana haka ya ambata a cikin mudawwanatul kubra ibnu majah shune yake cewa la yu'iduhuma ba zai sake su ba an rawaito daga rabi da qasim da salim yace wa illam ya alam halkana tala idan bai sani ba shin al-fajr ya huto ko bai huto ba ba zai sake ba a cikin mudawwana ce arju Allah ba asabihi ina zatan babu laihi akan haka ashhab yake cewa izaraka ahuma huwa la yuqinu bil fajr lam tajzi ahu idan ya sallace su ya raka'ance su bai tabbas kin hutawa al-fajr to ba su wadatar mishi ba haka yake cikin annawadir wa ziyadat na ibnu abi zaid al-qayrawani mai risala rahimahullahu ta'ala sabata fi sahihaini ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim kamar yadda zai zo daga hadisin abi huraira cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sassauta su yana yin su bai tsawaita karatu cikin sa har ina cewa shin ya karanta ma fatiha ko bai karanta ba to mashahurin mazhabin malik cewa ba a karanta sura a cikin su kawai fatiha kadai zo a karanta kamar yake cikin mudawwana da at-tafari'u wakila wasu suka ce wa sura kasira da sura al-gajera zai cikin malikiyyan ma kamar yadda al-qarafi haka yake kaitoci a cikin az-zakhira cewa a karanta sura amma kananun sura kamar su qul wallahu subhanaka da nas da makamantan da su al-asr wakila wasu suka ce zai karanta qulu amanna billahi cikin baqara wakila wasu suka ce qul ya ahlul kitab ta'alu wa sayati zalika fi babihi wadihan yake cewa zai zo nan cikin baban shi a wadi wannan zai tabbatar mana abinda taba ga muku cewa malaman malikiya da shafi'iya kusan mazhabin dan juma da dan jummai ne gashi dan shafi'iya ne amma masail kin kusan duka na mazhabin malikiya ne yake fada dan saboda duka su suna ganin yan farti daya ne tahiyar su daya ce da malikiya da shafi'iya sai usuli kin su suna kama shi yasa to furu amma da za a aiho sai su zamana kamar suke da juna shi yasa ake samu yan malikiya da suke ma da tattaban shafi'iya sharhi ko ɗan shafi'iya da suke ma malaman littattafan malikiya shi abin nan sharhi suna da dan dama muktasar ma yana da dan shafi'iya da ya mishi sharhi ibnu hajar ma yana daga cikin manyan littattafan da ya kawwani da su kuma suka tasirantu da shi muktasar khalil ibnu hajar mai fatawar bari dan shafi'iya ne shi yasa ya nukhbatul fikr nukhbatul fikr muktasar ce a cikin fiqhun cikin mustalahul hadis talkhisun talkhisin na ƙarshe to ya tasirantu ne da muktasar khalil da ya karanta ya lazumce shi sosai ibnu hajar ya yaba shi kuma sosai al-imam shafi al-imam ibnu hajar yake cewa wastadalla bihi ba'd shafi'iyya lilqadima anna rak'atay al-fajr afdalu at-tatawu'at malaman shafi'iyya sun tahi akan cewa rak'atay al-fajr ita ce mafificiya cikin dukkan nafilfilu a cikin sabuwar magana shafi'i suka ce mafificiya sallah cikin nafilfilu ita ce witri wasu suka ce mafificiya ita ce sallar dare nan gurin hadakarwa kalmar abadan ya tabbata a cikin lugar larabci cewa ana amfani da ita akan mustaqbal amma abin da ya riga ya wuce ana amfani da kalmar qaddu kamar abin da bai taba yiwa ba ga abin da ya wuce fil madi sai a amfani da kalmar qaddu kamar kace lam arahu qaddu kenan ban taba ganin shi ba zamanin da ya wuce ne amma in abin da nafi'ul istiqbal ya ce abadan la altaqi ma'ahu abadan bazan ƙara gamuwa da shi ba nan gaba har abada abadan ita ana amfani da ita kore abu a nan gaba har abada ita kuma kalmar qaddu ana amfani da ita a nan baya amma nan gurin ta kama da yadda korewa baya ce kuma ta kama na abadan nan gurin ala sabilil mubalaga ne ijra'a lil madi majral mustaqbal kamar madiqin ne ake amfani da shi akan mustaqbal ma'ana cewa dai al'ada annabi ce alaihi salatu wassalam bayya bari ko daya sai babu na 23 al-imam al-bukhari yake cewa babu dijati al-shakil ayman ba'd rak'atay al-fajr baban da ke bayanin kishin gidawa a tsagen dama bayan an yi raka'atayil fajr. Abin da yake nihi ban an gama raka'atayil fajr kafin liman ya zo a yi sallah kuma a kishin gida a tsagen dama. Hadisi na 1160 al-Imam al-Bukhari ke cewa haddathana Abdullah ibn Yazid haddathana Sa'id ibn Abi Ayyub qala haddathani Abu al-Aswad an Urwata ibn Zubair an Aisha qalat take cewa kana annabi sallallahu alaihi wasallam sallar raka'atayil fajr. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yayi sallar raka'atayil fajr ittaja'ala shiqqihil aymana sai kwanta ku ya kishin gida a tsagen shi na dama, yana kishin gida a tsagen shi na dama. Kila malamai suka ce al-hikmatu fihi anna al-qalbu fi wajhil yasari, cewa zuciya tana wajen hagu. Falau daja alaihi, da a ce ya kishin gida ta wajen dama wajen hagu, lastagara kanawman da tubarcin shi zai kasance yayi mai nauyi ne. Likaunuhu ablagu fi raha, saboda shi ya kai karshe wajen abin nan, wajen abin ga wajen hutu. Bi khilafi limin, da sabanin dama sai zuciya ta kasance a rataye take, falastagara kubarcin ba zai nauyi ba. Shine hikimar da Annabi alayhi salatu wasalam ya umarce mu a sunna, shine mutum in zai kwanta ya kwanta a tsagen shi na dama, dan saboda zuciya a wajen hagum take. Idan ya kwanta wajen hagum to ta samu hutu, barci zai nauyi. Amma idan wajen dama ya kwanta, barci na mummuni ba barci bane na ahuta, kwan dare ana yi barci ne wanda ya jima ya tashi yayi sallolin shi, abinda Allah ya sare mishi na ibada. Sabanin idan a hagum ne ya kwanta. Wa fihi, a cikin shi, annal itija' inma yatun ma idza kana ala shiqqil ayman, kishin gidan yana kasancewa ne in ya zama a tsagin dama ne. Amma Abdullah dan Mas'ud da yake inkarin kishin gidan wannan, da magana Ibrahim an-Nakhai yake cewa kishin gido ne na sheidan, wanda Ibn Abi Shayba ya huddu wannan, ya dauka ne akan cewa umarnin wannan magana bata kai musu ba cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi. Ma'ana Ibrahim an-Nakhai babban tabi'i da Abdullah ibn Mas'ud su sun soki kishin gidan nan da ake bayan an yi raka'atayil fajr. To wannan yace zan mu dauka cewa yana cikin musannafin Ibn Abi Shayba, inda suka soke shi suna cewa kwanci ya sheidanci. To wannan yana abinda za a dauka cewa labarin bai kai musu ba. Magana Ibn Abbas tana dauka akan cewa shi kuma yana dauka ne wanda suka dauka cewa wajibi ne wannan kishin gidan, dan a ƙarshen zancen shi yana cewa idza sallama faqad fasala, idan mutun ya sallame ai ya rabbi ya rarrabe sallar shi da tafarrula da ta wannan. Amma da aka hikaito daga Ibn Umar yake cewa bid'a ce wannan shaz ne, abinda aka rawaito daga gare shi cewa wanda ya kishin gidakin nan bid'a ne kishin gidan wannan. Ibn Abi Shayba ya huddo daga Hassan cewa la yujibu al-ittija, wannan kishin gidan bai ya burge shi. Yace wa arjahul aqwali, Ibn Hajar yace mafi rinjayen maganganu mashru'iyatuhu, wannan kishin gidan shar'antacce ne lil fasli, dan saboda bambancewa tsakanin raka'atayil fajr da kuma sallar farilla. Lakin la bi ainihi, sai dai ba shi ake nihi da ainin shi ba, ba shi ake nihi dole sai shi ba. In mutun ya sallame ko guri ya dan gusa, ko tsagen shi ya dan gusa daga yayi gaba kadan ko yayi baya kadan, ya bambance dai tsakanin farilla. Ana son bambance tsakanin farilla da sallan nafila, koda da wani aiki kadan ne. To shine hikimar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake dan kishin gidawa, saboda bambancewa tsakanin sallar farilla da wannan da ta nafila. To ko wani abu aka aikata yace wanda ba shi ba ya wadatar, ba dole sai wannan kin ba. Sai babu na 24 ke na wannan kishin gidan, shine wasu sun dauke shi ma akan cewa wajibi ne. To su ne Abdullah dan Mas'ud yake ma zancen cewa Abdullah dan Umar cewa bid'a ce, ma'ana wanda suka dauke shi akan cewa farilla ne. Babu na 24, babu man tahaddasa ba'da raka'atayn wa lam yataji, ga Bukhari zai kawo kuma magana kan wannan kin. Mun gani cewa ita wannan raka'a kishin gidan da za a yi saboda bambancewa ne tsakanin sa tsakani tsakanin farilla da nafila. To Bukhari zai nuna maka wani abun ma akai wanda ba wannan ba ya wadatar. Man tahaddasa ba'da raka'atayn wa lam yataji, wanda yake kishin gida bayan raka'a guda biyun bai kishin bai abun nan ba, yayi magana kai bai kishin gida ba. Hadisi na 1161 al-Imam yake cewa haddathana Bishr bin al-Hakam haddathana Sufyan qala haddathani Salim Abu Nadar ana Abi Salamata ana Aisha radhiyallahu anha anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam, cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kana idza salla, ya kasance idan yayi salla, fa in kuntu mustaqiza, in na kasance a walke, haddathani sai ya zance da ni, wa illa in ba haka ba itaja sai ya kishin gida hatta yuzana bis salah, sai an yi kiran salla. Kenan ka garin ta ambaci cewa in ina halke yi zance da ni, in kuma banna halke ne sai yake kishin gidawa. Yace amma hadisin na biyu al-Imam Muslim ya huddo shi da Abu Dawud da Tirmizi ya inganta shi. lafazin shi shine kana idza sallara raka'atayil fajr ya kasance idan yayi salloli raka'o'i guda biyu na alfajr yace fa in kana lahu ilayya haja idan ya kasance yana da wata bukata a waje na kallamani sai ya muni zance yace ko in mushi kaza ko in dauko mushi kaza wa illa an ba haka ba kharaja ila sala sai ya huta zuwa ga sallah kenan gurin fa in kana lahu ilayya haja in yana da bukata zuwa gare ni bukata ba irin ta abul jabbar ba bukata tana nihin kawai dauko mini kaza ko yi mini kaza kaga nan matar shi ce ma amma alhaja ba bukata ba ta kwanciya yake ni bukata ta aikenta ko isa ta wani abu summa qala sannan sai ce wa kad kariha ba'du ahli ilmi wasu daga cikin malamai daga sahabbai da wasun su sun hana zance bayan alfajir ya huto har sai mutun ya sallaci sallar asuba sai abin da ya kasance zikirin Allah ne ko abin da babu makawa gare shi wannan ita ce ra'ayi na Imam Ahmad da Ishaq a cikin lafazin Abido da yake cewa kana idza qada salata min akhir al-layl nazara ya kasance idan ya kare sallar shi a ƙarshen dare Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya duba fa in kuntu mustaqiza an ahwalke nike haddasa ni sai yayi zance da ni wa in kuntu na'ima idan na kasance barci nike ai kazani wa sallar raka'ati ne sai ya tada ni yayi salloli raka'a biyu sun madaja sannan sai ya kishingida duka wannan wanda suke ta bamu labarin yadda kwanciye su da kwatashi da hukuncin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake kasancewa su ne in shi a su yi zargin cewa su suka dauha mishi guba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha ya mutu ra'ayin ƴan shi'a mun gani da Aisha da Abubakar da Umar da Hafsa su suka kankwada ma Annabi guba ya mutu da bi sanadin mu'tabar suka ce da sanadi lahiyayyen sanadi wanda ba wannan ba kura a wajen su yace hatta ya atihi almuazzin har sai mai kiran sallah ya zo fa izinu bi salatu subhi sai sanar da shi yace a lokacin sallah asuba yayi sai yi sallah raka'a bi masu sauki sannan sai ya huta zuwa ga masallaci alayhi salatu wassalam al-imam al-bayhaqi yake cewa wa rawahu malikun kharij al-muwatta malik ya huddu wannan hadisin a wajen muwatta ba cikin muwatta ba daga salim sai ya ambato hadisin a ƙarshen salatul layli ya ambaci kishin gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya yi raka'ata al-fajr kahin bayan ya raka'o'i biyu kahin ya raka'ata al-fajr ya koro da sanadin Abu Dauda wanda ya gabata wannan sabanin ruwaya sauran jama'a daga Abi Salma Muslim a cikin At-Tamiz yake cewa wahima malikun fi zalik al-Imam Malik yayi wahami yayi kuskure cikin wannan wa khulifa fihi an az-Zuhri an saba mishi cikin ruwaya wannan daga Zuhri ya gabata daga jama'a da dama wanda sun rawaito cewa an al-idja'u ba'dahuma idza walmutu zalika cewa kishin gidan bayan raka'ata al-fajr ne idan mutun ya san da wannan an gabatar da wannan kamar yadda ya wuce Muslim ya koro cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam idza sallama min al-layli thumma awtara thumma salla raka'atayn fa in kuntu mustaqiza haddathani wa illa itajahata atihi al-muazzin wa akhraja min tariq al-humaydi an huddo daga hanya humaydi da sufyan daga Muhammad ibn Amr ibn al-Qama daga Abi Salama cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallar dare wa ana mutarida bainahu wa bain al-qibla ina gicciye tsakanin shi da al-qibla idan ya so ya wuturi sai ya dan taba ni da kafafuwan shi wa kana yusalli raka'ataini sai ya kasance yayi sallar raka'a biyu in ina halke yayi zance da ni in ba haka ba sai ya kishin gida har sai ya tashi zuwa ga sallah wa zahaba ta'ifa wasu jama'a sun tahi ila annaha laysat sunna zuwa cewa ita ba sunna bace wa inna ma rahat li dul qiyamihi kawai rahatun hutu ne dan saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam mun sani ya kwandare yana sallah sai yake wannan kishin gidawa dan hutu ba wai dan kasance wata cikin sunna ba sun yi hujja da hadisi nabi na Aisha da Ibn al-Qasim daga Malik cewa la ba asbiha illa man yurid biha al-fadl babu lahi a ga wannan kishin gidan idan mutum bai yi nihin cewa dan wata farala bane zai yi shi Asaram yake cewa naji Ahmad ana tambaye shi gami da wannan kishin gidan yace ma ana af'alu ni bazan aikata shi ba idan kuma mutun ya aikata babu abin da zance mishi bai aibata ba wanda ke aikata aka ce mishi lima la ta'khuz bihi Asaram ya tambaye al-Imam Ahmad me yasa baka riko da wannan kishin gidan yace laysa fihi hadisin yasbutu babu hadisi tabbatacce akan shi sai nace mishi wa hadisin Abu Salih Amash daga Abu Salih daga Abi Hurairah yace rawahu ba'dhum mursalan wasu sun rawaito shi a matsayin mursal yazo mawquf wannan illata sa bazan yi aiki da shi ba Ibn al-Arab yake cewa innahu ma'alul yana da illa Abu Salih bai jiyo shi daga Abi Hurairah ba tsakanin Amash da Abu Salih akwai magana bai haƙi ya hikai to ruwaya ta farko daga Abi Hurairah kamar cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata shi ne saboda ruwaya da ta zo ta Muhammad ibn Ibrahim daga Abu Salih yace naji Abu Hurairah yana ba da labari daga Marwan ibn al-Hakam annahu sallallahu alaihi wasallam cewa shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana bambancewa tsakanin asuba da rakata al-fajr da kishingido akan tsagen shi na dama ya ambato hadisin malaman hadisi suna da magana sosai akan shi ta wata hanya ba wannan hanyar da al-imam al-bukhari ya kawo ba Qurtubi yake cewa wannan kishingido dan saboda hutu ne ba wajibi bane a wajen jumhurin malamai sabanin wanda suka ce wajibi ne daga cikin malaman zahiriya wasu daga cikin zahiriya sun ta yi kan cewa kishingidan wannan wajibi ne walima hakama bi sunnati hada ma wanda suka ce sunna ce su ma sabanin su magana Shafi'i ce yace sunna ce saboda Aisha tace in ina halke sai yayi hira da ni kenan yin hira da ita ya zama madadin wancan kishingidan takeice dai da dogon bayani da malami suke kawowa kishingidan wannan ba abun nan bane ba wajibi bane kuma ba sunna bane kawai annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin shi ne saboda hutawa imma dan hutawa imma dan bambancewa tsakanin rak'ata al-fajr da kuma abun nan da sallar farilla sai babe na 25 alaikum salam alfajr daga ya huto ita rak'ata alfajr ba dole bane sai ayi kiran sallah duk da mu mun saba sai ayi kiran sallah na biyu za a yi ta daga alfajr ya huto kawai ana yin rak'ata alfajr kiran sallah da ko an yi shi a masallaci ko waye kai din ka samu tabbacin cewa alfajr ya huto kawai kana iya rak'ata alfajr in ka ba sai mai kiran sallah yayi kiran sallah ba 25 babu ne 25 ne ko da biyar ayat da hudun ne muka yi ko na da hudun ne muka yi yawa babu ma ja a fi tadawi masana masana yawa babu na 25 al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala yake cewa babu ma ja a fi tadawi masana masana baban da yazo zai yi bayani akan cewa sallar nafila bbbb ce wa yuzkaru zalika an ambato wannan daga Ammar da Abizar da Anas da Jabir ibn Zaid da Ikrama da Zuhri wa qala Yahya ibn Sa'id al-Ansari Yahya ibn Sa'id al-Ansari yake cewa ma adraktu fuqaha ardina ban gamu da malaman kasan mu ba illa yusallimuna suna sallamewa fi kulli sunnatin cikin kowace raka'a bi min salatin nahar daga sallar rana kenan sallar rana bi suke busu yin mun gani can baya a cikin salloli akwai lokacin da ake hada takwas a gami daya a hada kaza a gami daya wannan dare kenan amma sallar rana yace gaba dai fuqaha in garin mu naka suna kasancewa sallamewa bi raka'a bi suke sallamewa wannan bukhari ya ambato wannan afar din mu'allaq a matsayin mu'allaqai wa yuzkaru duk abin da ya ambato da sigatul tamrid al-imam al-bukhari ba yana nahi ingancin shi ba sai ya cika sharadin shi duk abin da zai kawo kamar wannan wa yuzkaru zalika an ammar wa abizar ba ruwan shi da ya cika sharadin shi ya maka ishara zuwa ga amma duk da wannan dai abin yana da asali koda da yana da rauni idan ka bibiye shi komai raunin shi zai kasance yana da asali bai ambatan abin da bai da asali komai raunin shi hadisi na 1162 al-imam yake cewa haddathana qutaiba qala haddathana abdurrahman ibn abil mawali an muhammad ibn al-munkadir an jabir ibn abdullah radiyallahu anhuma qala yake cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikhara fil umur annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karantar da mu istikhara neman zabin allah cikin lamurra istikhara shine talabul wannan al-khayra neman zabi neman abu mafi al-khairi a wajen allah madaukin sarki kama yu'allimuna surata min al-qur'an kamar yadda yake karantar da mu sura ta alqur'ani lan tashbihi wajen saboda yadda yake bata muhimmanci istikhara kamar yadda yake karantar da mu fatiha kuma cikin lamurra duka lamurra malamai suka ce al'umur zatul ahammiya lamurra ma abuta muhimmanci ba kowanne ba ba lamurra tafiha ba a ce kawo kuɗi a sau gishiri dala 20 ko na dala a ba in ka ce kai salatul istikhara ba wannan lamurra kanana wanda biskai suka kawo ba su ba abubuwa masu muhimmanci al-umur zatul ahammiya yaqulu yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam idza hamma ahadukum bil amri idan dayan ku yi niyya da lawan lamari fadiyar ka arkaataini yayi raka'o'i guda biyu min ghairil farida ba nafarin la ba kenan nafila summa liyaqulu sannan sai ce allahumma ya allah inni astakhiruka ni ina neman zabin ka bi ilminka da ilminka wa astaqduruka ina neman ikon ka bi kudratika da kudratarka wa as'aluka min fadlika al'azim ina roƙonka daga faralarka mai girma fa innaka taqdiru wala aqdiru ya allah kai ke da iko ni ban ni da wa ta'lamu wala a'lam kai kake da sani ni ban ni da sani wa anta allamul ghuyub kai ne masanin gaibu allahumma ya allah in kunta ta'lamu in ka san anna hadha al'amr khairul li fi dini wa ma'ashi wannan lamari da zan shiga alkhairi ne cikin addini na da rayuwata wa aqibati amri da karshen lamari na aw qala ko kuma yace ajilu amri wa ajilihi magaugaucin lamari na da kuma jinkircin shi ma'ana duniya ta da lahirata da lahirata faqdiruhu li ka qadarta mini shi waisirhu li kuma ka saukake mini shi kenan ka qaddara abin kuma ka saukake mini shi aka samu saukakewa Allah ko cikin kowane lamari ko mi ya zo daidai nan gurin mai ruwaya ne yake shakku shin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi khairu li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri ko kuma cewa yayi ajilu amri wa ajilihi kenan in zakaranta dai zaka zaba ba duka ba wa in kunta ta'lamu in har ka san anna hadha al'amr cewa wannan lamari sharru li fi dini wa ma'ashi sharri ne cikin addini na da rayuwata wa aqibati amri da karshen lamari na aw qala fi ajli amri wa ajlihi ko kuma yace cikin magaugaucin lamari na da majikincin shi duniya ta da lahira ta ma'ana fasrifu anni ka kawar da ni da shi wasrifni anhu kuma ka kauda ni gare shi wa qadri al khaira ka qadarta mun al khairi haisu kana di inda yake summa ardini bihi sannan ka yardan muni da shi alkhairun wa yusammi hajatahu sai ambaci bukatar shi kenan anan karshe sai ya fada abin da yake bukata ko arme ne ko kaza ne ko menene ne sai ya fade shi anan karshe amma da sharuɗan ta da darasan ta da malami suka tabbatar ya kasance ala sabilin misal abun tun huzawa shi harkon ya darso a zuciyarka ne bai kai ba inda ya kai ka kai al'azam akan abun ka kai yankewa kawa wannan abun san shi nike so na karshe yayi nisa a zuciyar da aka ce kai istikhara dan wannan zuciyarka ta rinjaya ko kai ma abinda dai kai ka hikarkata abun nan dai ya samu ka hikarkata can wajen amma tun lokacin da ya darso maka a zuciya zakai istikhara akan shi amma in ya wuce akan hazaratul qalb tun yana hazaratul qalb bijirawa ta zuciya amma in ya wuce akai alhammu ko al'azam wannan ko kai zuciyarka ta karkata kawa abinda take so hadisi na 1163 al-imam al-bukhari ke ce haddathana al-maki ibn ibrahim an abdullah ibn sa'id an amir ibn abdullah ibn zubair an amr ibn sulaym az-zuraqi sami'a abaqata da yaji abaqata da ibn rabi'il ansari qala yana cewa qala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza dakhala ahadukum al-masjida idan dayan ku ya shiga masallaci fala yajlis kada yazamna hatta yusalli raka'ataini sai yayi sallah raka'a guda biyu duka an mun kare zan mu kai ga taujihin zan duka hadisan suna da ma'ana guda a kalkashin baba maki ibn ibrahim yana cikin malaman bukhari wanda yake rawaito sulasiyat nashi diyawa duk sulasiyat na bukhari masu yawa a bukhari ya hikaito ya rawaito mafi yawaicin su ne daga wancan malami maki ibn ibrahim rahimahullah hadisi na gaba na 1164 a yake cewa haddathana abdullah ibn yusuf at-tanisi kenan kala yake cewa akhbarna malik al-imam malik an ishaq ibn abdullah ibn abi talha an anas ibn malik qala yake cewa sallallana rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'ataini manzo allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah da mu raka'a biyu summan sarafa sannan ya tahiye shi duka dai mahallin shahir inda muke ta kallo masana biyu raka'o'i biyu duka ake ambata hadisi na 1165 al-imam yake cewa haddathana yahya ibn bukair haddathana laysa an uqayl an ibn shihab qala yake cewa akhbarani salim ana abdullah ibn umar radiyallahu anhuma qala yake cewa sallaitu ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'ataini qabla az-zuhri nayi sallah tare da manzo allah sallallahu alaihi wasallam raka'a biyu kafin az-zuhr kage bi aka ambata wa raka'ataini ba'da az-zuhri da raka'a bi bayan az-zuhr raka'ataini ba'da juma'a da raka'a bi bayan juma'a wa raka'ataini ba'da al-maghrib wa raka'ataini ba'da al-isha hadisi na 1166 al-imam yake cewa haddathana adam akhbarana shu'ba akhbarana amr ibn dinar qala sami'tu jabir ibn abdullah radiyallahu anhu ma na jabir dan abdullah allah radda shi qala yana cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqdubu annabi sallallahu alaihi wasallam yana fada lokacin yana huduba yace idza jaa ahadukum idan dayan ku yazo wal imam yaqdubu liman yana huduba aw qad kharaja ko kuma ya riga ya huta falyusalli raka'ataini yayi sallah raka'a guda biyu idan ɗayan ku yazo yana nihin juma'a liman yana khutba yayi sallah raka'a guda biyu kenan nan kaga sai yace mahallu shahid dai raka'a guda biyu kenan masana masana ki hadisi na 1167 al-imam yake cewa haddathana abu nu'aym qala haddathana sayf ibn sulaiman al-makki sami'tu mujahidan yaqul uti ibn umar an zuma dan umar radiyallahu anhu Allah rada shi fi manzilihi a gidan shi faqila lahu sai aka ce mishi haza rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad khala al-ka'aba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam can fa ya shiga ka'aba qala sai yace fa aqbaltu sai na fuskanto fa ajidu rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad kharaja sai na samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hutu wa ajidu bilalan inda al-babi qa'iman sai na samu bilal a koha yana tsaye fa qultu he nace ya bilal salla rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ka'aba shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah a ka'aba dan me ya kawo shi da aka gaya mishi ma ya zaburu ita hukku ya ga wace sunna annabi zai tabbatar a shiga halin cikin shiga ka'aba mi zai aikata da yazo hayya huto he tambaye bilal yace mishi na'am yace fa aina a ina yi sallah raka'a bi cikin ka'aba yace baina hataini rasulullah tani tsakanin wannan gimshikan guda biyu summa kharaja fa salla raka'atayn sannan ya huto yayi salla raka'a biyu fi wajhi ka'aba a wajen ka'aba kenan kaga nan gurin raka'a biyu da yake so ya tabbatar mana cewa biyu ce akai qala abu abdullah al-imam al-bukhari ke cewa qala abu huraira yake cewa ausanin nabi sallallahu alaihi wasallam bi raka'atay ad-duha manzon allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya mun wasiya da raka'o'i guda biyu na wallaha kaga nan shi ma mahallu shahid raka'a guda biyu na wallahi kenan salatin da masana masana wa qala itban yake cewa gada alayya rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mun sammako da abubakar ba'da mamtaddan nahar bayan rana ta dan dago wasafafna wara'ahu muka yi sahu a bayan shi faraka raka'ataini yayi raka'o'i guda biyu kaga su ma nan mahallu shahid raka'o'i guda biyu yake san tabbatarwa alaqab baban da hadisan shine ko ina wannan hadisan ka gani an ambaci raka'a biyu shi yasa ya kulla baban da cewa ma ja a fitta dawi masana masana guda biyu nan gurin da yake cewa yana karantar da mu istikhara kamar yadda yake karantar da mu alqur'ani fihi ma kana min shafaqatihi bi ummatihi a cikin nan mun fahimci yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake tsananin tausaya ma al'ummar shi wa irshaduhum ila masalihim dinan wa dunyan kuma yana shiryar da su zuwa ga abin da zai zama na maslaha su duniyar su da addinin su sai ya kasance yana karantar da su wannan addu'a kamar ta istikhara kamar yadda yake karantar da su sura ta alqur'ani saboda tsananin cikin kowane hali gabaki daya ita fatiha ana buƙatar ta a cikin kowane hali cikin kowace sallah cikin kowace raka'a to ita ma istikhara tana kasance abu ne wanda yake neman jayu alkhairi a cikin rayuwar bawa to yana buƙatar ko da yaushe a riƙa yin shi kuma kasancewar raka'a bi ba ta farilla bai ce ana so su kasance dama ba na farilla bane ba nan fa fihi annahu yajibu ala almu'min radd al'umur kulluha ila Allah cikin wannan duka mun fahimci wannan istikhara cewa mummuni ana so dukkan lamuran shi ya maida ga Allah wa sarfu azimmatiha dukkan ragamar shi ya maika ma Allah wal batru min hawl wal quwwa kubuta daga wayan shi da dubara shi san cewa ba dubara shi da wayan shi zasu hudda shi ba kawai bai kama Allah sha'anin shi wa Allah ya ruma shay'an min daqiqil umur wa la jilal ta sallallahu ta'ala fi kada ya shiga cikin wani abu lamurra babban lamari ko karamin lamari sai ya maika sha'anin shi ga Allah ya nemi zabin Allah ya tambaye shi idan da alkhairi a ciki ya sallama da kaskantar da kai da maika wuya ga Allah cewa Allah ya mishi zabin abin da yake alkhairi kuma wannan shine cikar cewa kai bawa ne kuma saboda neman albarka ga sunna ta shugaban halittu fi ne annabi sallallahu alaihi wasallam cikin istikhara so diya zai kasance an kadarta ma mutum ma huwa khairun wa yarahu sharran abinda alkhairi ne shi kuma ya rika ganin shi sharri ne kama Allah madaukin sarki yake cewa wasan ta karaushe an huwa khairul lakum tana yiwa ku ki wani abu alhali kuma ya kasance alkhairi ne gare ku saboda me yasa mu ɗan adam abinda zamu kalla alheri nan kusa zamu gani abinda kake ta nema karihi ido rihe kana so ka yi shi ko kana so ka same shi kai alherin nanan duniya kake kallo alherin na zahiri kake gani amma Allah alherin har na badini na duniya ka da lahira kai ke maka kallo wani abun zai hana maka yadda ba Allah madaukin sarki da rayuwar mu da mu da Allah take tahiya kamar ma'aihiya da danta wani abun da zai kasance mai wahala ne shi dadin abun zai kalla in an bar shi wani abun sai ta kwankwada hai bata mishi ciki amma yana so yana kuka zata amshe ta hana mishi bar ta san shi ne ba dan batta san shi ba saboda ita maslahar gaba take kallo to Allah haka ne kai kana ta kukan abin kana ta bayo ba ina ta roƙon abin nan bai samu ba to Allah ya riga ya san cewa batta gyara ka sai kawar maka da shi kuma koda kan kai kanka da zai bude maka sirrin kadara yaga abin ya nuna maka abin yadda yake ciki kai da kanka zaka guji wannan abin amma Allah madaukin sarki ba ruwan shi kai ta kukanka kai ta shirmanka kan abin da cewa ka rumtse ido kai ka same shi ko ya kauce maka abin da ya kadarta shi zai kadarta dan ya san shi shine gyaranka akwai wani hadisin da yake cewa annabi alaihi salatu wasalam yana cewa Allah ana cewa cikin hadisul qudsi inna min ibadi lalle daga cikin bayuna yace man la yusalihu illa alfaqar wanda ba abin da yake gyara shi sai talautar da shi walau aganaituhu la afsatu alaihi dinuhu wa dunya dana wadatar da shi dana bata mishi duniyar shi da lahirar shi kuma yace daga cikin bayina akwai wanda zai kasance babu abin da ke gyara shi sai wadata idan na talautar da shi zan bata mishi duniyar shi da lahirar shi cikin bayuna akwai wanda babu wanda yake gyara shi ba abin da ke gyara shi sai rishin lahiya da na bashi lahiya da zan bata mishi duniyar shi da lahirar shi kuma a cikin bayuna akwai wanda ba abin da ke gyara shi sai lahiya idan na cutar da shi na sa shi rishin lahiya ya kwanta to da na bata mishi duniyar shi da lahirar shi kawai dai Allah la yaf'alu illa ma taqtadi al-hikmatu wal maslah bai aikata komai sai abin da ya san da hikima da maslaha a ciki wanda mu ita ce ta boye a gare mu ba mu santa ba sai mu ta neman abu ido rihi yace wa in kunta ta'lamu idan ka san cewa wannan lamarin sharri ne a gare ni wannan yace hujja ce ga qadariyya wanda suke rai cewa Allah bai halitta sharri Allah ya daukaka gami da kiran ƙaryar su nan ya bayyana cewa Allah shine mamallakin sharri kuma shi ya halicce shi kuma shi ake roko ya kautar da sharrin gami da bawa kenan yake nuna cewa Allah madaukin sarki shi duka komai da sharri da alkhairi duka daga gare shi ne su suna ganin cewa in man nasaba ma Allah sharri mun zalunce shi mun nasaba mishi na kasu anan da yake cewa huwa ya khadubu annabi alaihi salatu wasalam yana khudu yake cewa idan ɗayan ku yazo liman yana khuduba aw kharaja ko kuma ya huta sallah raka'a biyu ya gabata cikin salatul juma'a muslim ya huddo shi da sunan arba'a da sun huddo shi kenan wannan hadisi yana da kutubu sita sun yi tarayya akan abin nan akan huddo shi daudi yake cewa inna ma arau ruwa hazal hadisi ala tawili abin da yasa rawaito wannan hadisi akan fassara shi cewa wannan mutumin da ya shigo annabi sallallahu alaihi wasallam yana huduba wabihi bazaza ya umarce shi akan cewa ya tashi yayi dan sallah dan a gani a taimaka mishi wannan bai inganta ba fatarjamatu tarjamar da ya kulla cewa sallah ta nafila guda bibi ce da abin da ya kawo cikin hadisai mutawatirai da hadisai umumi da khasatan wasu hadisan na aiki ne wasu hadisan na aikace ne wasu hadisan hada ne annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da hadisan Abu Ayyub al-Ansari marfu'in hadisi wanda yake cewa arba'u raka'atin qabla az-zuhri la taslima fi inna raka'o'i guda hudu kahin abin nan az-zahr wanda ba sallamewa cikin su yaftahu lahunna abwaab as-samaa ana bude musu kohohin sammai wanda hadisin yana cikin sunan Abi Dawud da sunan Ibn Majah da Baihaqi inda yana da rauni yana da karamin rauni abin da yake nihi sadar da su a cikin wannan lokacin ba sallama ba kaga duka wannan sallolin da ake fada ana cewa raka'a biyu to kuma yace ga wani hadisin da yake cewa arba'u raka'atin qabla az-zuhr la taslima fihinna yaftahu lahunna abwaab as-samaa raka'a hudu kenan yake nuna a dunkule ne za a yi su hudun kuma da rana yace ba dunkule ake nihi bane cewa ba sallamewa ana nihin ba tare da an bambance su da wani abu ba a tare aka yi su na 25 ne ko na babu na 26 babul hadisi ba'da rak'atayil fajr baban dake bayanin zance bayan an yi rak'atayil fajr hadisi na 1168 al-imam yake cewa da sana ali ibn abdullah shine ali ibn al-mubarak haddathana sufyan qala abu nadar haddathani abi an abi salma an aisha radiyallahu anha anna nabiy sallallahu alaihi wasallam cewa annabi mai tsira da amincin allah kani salli rak'atayni ya kasance yana sallah raka'a biyu fa in kuntum mustaqiza idan na kasance a farke haddasani sai yi zance da ni wa illa an ba haka bai daji a kishin gida qultu li sufyan nace ma sufyan fa inna ba'dahum lalle wasun su yarwihi raka'atay al-fajr sana an bato shi kan raka'atay al-fajr qala sufyan sai sufyan nace huwa zaka ita kin ake nihi a cikin wannan hadisi kenan wannan hadisi ya gabata ya ambata mana hadisin aisha wanda ya gabata cewa man tahaddasa ba'da raka'atayn wa lam yataji a hadisi na 1161 shine muka kawo ya gabata mazhabin malamai a cikin shi kuma da zance akan shi duka ya gabata sai na gaba babu ta'ahud raka'atayil fajr wa man sammaha ma sammahu ma tadawwu'an baban dake bayanin bibiya raka'atayil fajr da kuma malamai wanda yake rasa anafila hadisi na 1169 al-imam yake cewa haddathana bayan ibn amri haddathana yahya ibn sa'id haddathana ibn jurayj ana ata an ubayd ibn umayr ana aisha radhiyallahu anha daga aisha take cewa lam yakunin nabiy sallallahu alaihi wasallam ala shay'in minan nawafil annabi sallallahu alaihi wasallam bai kashance ba akan wani abu na nafilu ashaddu minhu ta'ahudan wanda yahi tsananin ruko da shi ala raka'atayil fajr kamar raka'atayil fajr yahi ruko da ita sama da sauran nafilu anan yake cewa al-imam rahimahullahu ta'ala wal ulama muttafiquna malami sun yi ittifaki ala ta'akkud raka'atayil fajr akan raka'atayil fajr masu ƙarhi ne sai dai sun yi sabani akan kiran su wajibi ne ko sunna ce ko daga cikin raga'ib ne wanda maganganun magabata sun gabata akan babul mudawama alaiha akan wajibcin tahasan al-basri yattahi kamar yadda ibnu abi shayba yattahi shafi'i ya tayi akan cewa sunna ce ahmad da ashhab da ishaqa da abu sawr da abi kasir sun tahi akan cewa nafila ce malik a cikin al-mukhtasar yace laysa bi sunna ba sunna bace musulmi suna ta aiki da su kuma ba a barin su raka'atayil fajr amma ba su kai wannan kin matsayin sunna ba ne anan zan mu takaita insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi ne kuskure Allah mu daukin sarki yayi mana gafara assalamu alaikum warahmatullahi yawa sai karanta wasu daga cikin hikayoyin wannan da muka zaba karantawa cikin aduman ma hadasa min al-ibar inda mautu ba'du man gaba ambato wasu abubuwa da suka faru daga cikin wasu daga cikin rasuwar wasu daga cikin magabata na 16 ne ina ga zan mu tashi ko na 15 ne na 15 ne wa qala ba'du salihin li gulamihi wani daga cikin bayan Allah na gari yake gaya ma yaron shi yazo mutuwa shi yazo mutuwa yake gaya ma dan shi wa qala hadarahu yace ya gulam ya kai dana shaddu katifi wa afar bi turabi yace huskata ta cancanta a sha watsa mata kasa fa fa'ala sai dan wannan ya aikata summa qala yace dana rahil tahiyata kusanta allahumma la bara'ata li min zambin ya allah ba yadda zan kubuta daga zanubaina wala uzra li kuma banni da uzri fa atazuru bihi balle in kai hutsamzari wajenka kuma gashi yau tahiyyan nan take wala quwwata babu wata dubara fantasir biha ya allah ka bani taimako summa qala anta li sanne yace ya allah kai ne tanadi saboda wannan rana sannan yayi kururuwa yayi kara guda uku wa mata sayan rasu fa sami usautan yaqul fil baiti bayan ya mutu aka ji sauti a cikin ɗakin yana cewa istakana al-abdul maulahu fa qabilahu wa adana bawa ya kaskantar da kanshi ga ubangijin shi kuma Allah ya amshe shi ya kusanto da shi kaga wannan ke nuna mana kare shi ta zucci ta sa Allah madaukin sarki ya karbe shi kuma da iz'anin shi da tabbatar da cewa shi ba kowa bane duk da yana daga cikin bayan Allah na gari aya na 16 walan ma hadarat muhammad ibn sirin al-wafa mun san muhammad ibn sirin sanannan bawa cikin abun nan cikin tabi'ai yayin da rasuwa ta zo mishi baka sai yake ta kuka faqila lahu ma yubkika aka ce mishi me kake ma kuka faqala sai yake ce abki li tafridi fil ayami al-khaliya ina kuka ne saboda sakaki da nayi a cikin ranaku da suka wuce wanda bani komai a cikin su wa qillatu amali lil jannati al-aliya da kuma karancin ayyuka na ga samun aljanna madaukakiya wa ma yujini minan nar al-hamiya mi zai tsiratar da ni daga wuta mai tsananin kuna walan ma hadarat ibrahim an-nakhai al-wafa baka yayin da ibrahim an-nakhai mutuwa ta zo mishi sai yayi kuka faqila sai aka ce mishi me yake sa ka kuka yace anzuru rasulun min rabbi ina kallon dan aike ne daga ubangiji na ubashirni bin nar aw bil janna wuta zai bani albushir ko da aljanna lokaci ne wanda dan aike nake jira na Allah zai taho kuma yazo ya dauke shi duka wannan alama ce ta kyakkyawan cikawa kan mutun yaga suna ambatan mugun abu basu da alaka da shi dan tayi kyau ne suke ambata wanda ba tayi kyan ba baya ma faɗa haka nan ba Hammad ibn Sa'id ibn Abi Adiyya al-Mazbuh yake cewa la mahadarat aba adiyatul maut yayin da mutuwa ta zo ma aba adiyya jaza'a yayin kashin hakuri faqalu suka ce atajza'u minal maut kai kake kashin hakuri gami da mutuwa faqala sai ce wa malila ajza'a mi zai hana ni in yi kashin hakuri wa inna ma hiya sa'atun sa'a daya ce fa fala adri ayna yusliku bi ban san ina za a yi da ni ba aljanna ko wuta walan ma hadaratul wafa fudail ibn iyad yayin da mutuwa ta zo ma fudail ibn iyad sanannan bawa da aka san shi da zuhudu da gudun duniya da kuma shahara da wa'azuzzuka masu ratsa zukata yayin da rasuwa ta zo mishi gashi alai sai aka ga ya suma summa afaqa sannan ya dago kanshi wa kale ce ma ba da safari ma bu ud safari wa qillati zadi ya kai can tsawon tahiyata tahiya mai tsawo gani da karancin guziri wa kana amir ibn qais ya kasance kaga wannan udayl ibn iyad kuma rasuwar shi ta kasance rasuwa ce wadda tana kumshe da abun alkhairi a farko dai tarihin Fudail ibn Iyad ya kasance da dan daba ne dan hashi ne wata rana ya kasance a cikin wani rukuki wani daji ya suna tsarewa suna kwance a cikin daji su tsare yan kasuwa sai ya ji wasu bayan Allah suna cewa a cikin wannan gurin ku tsaya mu kwana yau dole muna so ma mu wuce a cikin kwarin wannan kwana zan mi saboda mun wuce da kai Fudail da yan daba shi za su tsare mu daga nan sai kunnan shi ya ji wannan magana ya ce ni zan zama har sababin bayan Allah suna cutuwa suna kwana a daji saboda ni daga nan ya watsa kayan hoshi ya koma karatu ya zama bayan Allah wanda ba a yi wali kamar shi ba daga nan gurin kuma ya cigaba da karatu ya cigaba da ibada ya cigaba da zuhudi ya watsa komai ma na duniya rungumi lahira to lokacin da rasuwar shi ta zo rasuwar shi akwai abun ban mamaki ya kasance sai da yi arwallahi komai ya yi raka'a guda biyu yayi sauka alqur'ani yake maimaita kalmar shahada da dayar rusu a cikin sujada sai da ya shirya tsab da damtuwa ta zo ta dauke shi sai da ya sabka ta ban kwana ga duniya wa kana amir ibn qais yusalli kulli yawmin amir ibn qais ya kasance a kullun dare da wuni yana raka'a guda dubu falamma hadarahu almaut ayin da mutuwa ta zo mishi sai ya kuka aka ce mishi me yasa kake kuka yace me za sa bazan yi kuka ba inna ma yataqabbalu Allahu min almuttaqina duk yawan ibadan nan da kuwa muna ta yi mu sani cewa Allah ta mai takawa yake amsa ba ta kowa ba bane da tabbas in an amsa ko ba a amsa ba duka wannan yake nuna mana kyakkyawan karshe nasu da kuma Allah madaukin sarki ya karbe su nan zan mu takaita insha Allah.